kan sayar-sayarwa na 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya, inda ƙungiyoyi da dama musamman a nahiyar Turai ke ta saye da sayarwa, wasu kuma suke karɓa da kuma ba da aron 'yan wasa domin shirye-shiryen fara league na ƙasashe daban-daban musamman a can nahiyar ta Afirka. Za mu linka ƙasar Spain, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke ƙasar Spain ɗin take ta shirya domin ta kula ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta hanyar zauratin ɗan wasan ta, inda suke za ta ba da ɗan wasan ta Ousmane Dembele mai shekaru 21 da haihuwa domin ta ɗauko ɗan wasan gabanta ɗan ƙasar Belgium mai suna Eden Hazard ɗan shekara 27 da haihuwa. Ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace ɗan ƙasar Ivory Coast Wilfried Zaha mai shekaru 25 da haihuwa yana gaba-gaba cikin ɗan wasan da Marco Silva yake so ya saye su wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton, yayin da ɗan wasan gaban Arsenal da Ingila Danny Welbeck mai shekaru 27 da haihuwa yake ɗaya daga cikin wayanda ƙungiyar take ganin ta ɗauko su. Kama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta yanke kauna wajen sayan ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lyon mai suna Nabil Fikri mai shekaru 25 da haihuwa, bayan da ta saye mai tsaron raga na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma mai suna Alisson akan zunzurutun kuɗi har miliyan 67, kasancewa ɗan wasan mai tsaron raga da ya zama kowa tsada a ɓangaren wasan da ƙwallon ƙafa musamman a nahiyar Turai ko a duniya baki ɗaya. Idan muka dawo Ari Layewa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City na ƙasar England ta ce za ta sayar da ɗan wasan gabanta Raheem Sterling wa nan gaba da 'yan watanni 12 in har ɗan wasan bai amince da sake sabunta kontrakinsa a ƙungiyar ba. Ɗan wasan da ya dai kammala kontrakinsa ne a ƙungiya a shekara ta 2020, sai dai ƙungiya ta ce ba za ta jira har zuwa lokacin ba, inda har aka kai wannan watanni 12 to za ta sai da shi kafin zuwa shekarar da zai gama kontrakin. Ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool kuwa Fabinho yana ƙoƙarin shawo kan a hankalin abokin wasansa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco Kylian Mbappe da ya dawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, ɗan wasan da ya haskaka a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wacce aka kammala a ƙasar Rasha a kwanan nan. Tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Arsene Wenger, wanda ya shafi shekaru 22 a ƙungiyar ta Arsenal a mazaunin mai horarwa, a yanzu haka hukumar da ke kula da wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Japan tana sha'awar ganin ta ɗauko shi a cikin shine na farko a cikin ɗan wasa ko kuma a cikin masu horarwa wanda take ƙoƙarin ta ɗauko shi ya zama mata kocin tawagar ƙasar. Iya abin da ya sa waka kenan, daga nan dandalin VOA, huta lafiya.